ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Music@thisongs.com.
Dama da nayi gargadi ga maza daya da wushiriya to kuma bi mata me kike nema ne